masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no gumma an tashi lafiya
lafiya galau alheri ya gurin naku
lafiya lauya wannan zafi
zafi alhamdulillah
za a ce ko kuma menene baba wannan zafi
wallahi zafin
baya
misaltuwa ma wallahi musamman cikin dare mu da muke cikin benayen nan na New York
in dumaman yanayi ne yake kawo shi to Allah ya sa a samu hanyar shawo kanta
amin amin an koce yana da nasaba da hakan
to madalla baba kamar yadda muka saba bari mu je kai tsaye mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci zamu fara da gaida malam angu malamin makaranta da Maimuna Sahadi Yawuri sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Nura Bello Daraja Kaset Busau da Mahmud Salisu Kaura na Mauda sai kuma Honorable Abaidullah Yaya Kaura da M Baban Yusra Busau da Naziru Abubakar Sabo Busau sai kuma gaisuwa daga Hafizu Balarabe Busau gaisuwar fata alheri ga baban gida Mamman Bande da Isuhu Suleiman Madatai da kuma Iliya Mai Shayi Garkin Daura. Sai Sani Mai Lengelenge ya Wuri da Umar Forever Gashuwa da Adam Adam Gashuwa da Useni Dangote Karatuwa. Gaisuwar a bare huce zuwa ga Rilwanu Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa, sai Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Ladan Girkau. Gaisuwa zuwa ga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Aliyu Usman Taka Lafiya, da Sani Mai Lengelenge ya Wuri, da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma. Sai gaisuwar Zainab Ahmed da ke DCJ Malumfashi, da ke gaida mahaifinta Malam Ahmed Birkila DCJ Malumfashi, da Haruna Muhammad Katsina, da Maryam Abubakar Kasim Iya, sai Sa'adatu Abubakar Kasim da ke Goruba Road Katsina, da Honorable Bello Bello Damari, da ƴan kungiyar muryar jama'a, da kuma ƴan kungiyar zaɓi sonka ta jihar Katsina. Da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar fata alkhairi da kuma bangajiya zuwa ga Hajiya Jamilatu Ibrahim Mai Kankam, sabuwar magajiyar bari-bari a birnin Kumasi kenan, da ta ce tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga al'umman Kumasi da suka taya su wannan biki daɗi da aka yi, musamman gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id, da kuma mai martaba sarkin bari-bari Alhaji Muhammad Nasir Alhassan Barau. Sai kuma babban shehu Za'imul Harkatin Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadud Haruna Sise, da kuma magajin garin bari-bari Alhaji Suma'ila Mai Talma wanda ke zaune a nan birnin New York, da saddaudan bari-bari Alhaji Kabir Alhassan Barau da uwar gidansa Hajiya Madan, da kuma gwamnan gargajiya na Kumasi Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau da Alhaji Adamu Hassan Barau Mai Inkiya wato Babanko, sai kuma Alhaji Salu Hassan Barau da Alhaji Audun Mata Alhassan Barau da matansa Yaya Abu da kuma Zakiya, sai kuma Haji Yakubura Hassan Barau da kuma Haji Saikul Hassan Barau da Haji Rabia Hassan Barau da kuma Haji Munira Hassan Barau da kuma Haji Umma Habiba Hassan Barau. Da fatan sun tashi lafiya. Sai kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Aunty Tani matansa a unguwar Zabarma Sabon Zango a Accra, da fatan an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar Abba Sa'ad Mahuta da masoyiyarsa Abar Kaunarsa Abba Alfaharinsa, kamar yadda yake cewa kuma yace jinin jikinsa wato mahaifiyarsa Malama Murja Yusuf. To Allah ya sa mahaifiya ya gaida wannan
gaskiya
wannan inkiya da aka tayi
mu ko mun yi tunani da ban gaskiya ne wani wani abu da yake da
shi abinda ba zai ce. To ga mahaifiyarsa Malama Murja Yusuf na Manzo Mai Gorofin Tuwa, da ƴaƴansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha Babangida da autansu Usman Sa'ad Mahuta, sai Sule Mai Shago Mahuta da babban yaron shugaban ƙaramar hukumar su ta Ɗandume Malam Ya'u Nowa wato Habibu. Daga ƙarshe na gaida Fa'ilu Ɗan Ladi Mahuta. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ibrahim M Sabo da Sani Malam Sabo da Musa Usman Bularafa, sai Abubakar Sadiq Kafin Mai Gari da Baffa Haruna Bajuga, sai Isa Garu Taraba da Haruna Salisu Dan Fulanin Kwara, sai Yusuf Salisu Dan Fulanin Kwara da Iliya Yakubu Digawa, sai Muhammad Saleh Tampol Borno. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Bello da Hajiya BRC FM Misau da Hayatu Magaji Inuwa, sai Sanusi Musa Adam Kontiyel da Arbiya'u Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Comrade Kaka Mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Modu Gambo Kairi da Masak, da fatar an tashi lafiya.
Sai kuma gaisuwa a bari ya huce da fatan alkhairi da ta fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki, ya ce assalamu alaikum. ina gaida Haruna Baffa Bajuga da Hassan Muhammad Binanci da Bala Mai Kalakala da kuma Alhaji Haruna wakilin kai gaba Ashaka da Umar Kawal dan Fulani da Fatima da Asma'u da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri sai kuma dan Asabe Mai Fata ya wuri da kuma Yusuf Sani Tanduru daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki sai kuma sakon gaisuwar fatan alkhairi daga Yusuf Mai Leda jihar Bauchi yace dan Allah ku mika min gaisuwa zuwa ga malam Mai Zanin Hula Gololo da Alhaji Haruna Bibi Wai Tarmasuwa da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Isa Lawan Girgir da dan Tala Mai Arsenal Balangu da Baba Yakub Makeri da Grace Alheri da fatan kun tashi lafiya.
To madallah lambar ta samu fitowa. To bari mu rufe kamar da muke fada.
Kwarai kuwa.
Komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Sabili da ka baba bari mu rufe da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Yahaya Dannu Azare dake gaida Alhaji Hadin Kari direban FM Azare da Usman Abubakar Odoji Azare sai Yawale Sani Takai da Lawan Bin Hambali MK dan Silva Sakoto da Hamidu Kalalabuwa Difa sai Kawu Mai Ruwa Bajuga da na Bairo Umar Makira da fatar an tashi lafiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ga mai nema lillahi ga mai samu. Alhaji Salu gambara dan mamma jira Alhaji Ali Mai Burodi.
Fai fai shi ne. Alhaji Ali Mai Burodi. Mai halin Allah ramma ba.
Allah ramma mala abu. Dan atan da Husaini.
Alhaji Ali Mai Burodi.
Da gida bana dan gora. Kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida
baban mamman Rabi'u baban mamman Zahiru
ko da mutan kana gudun wa da kani Alhaji Ali Mai Burodi dan gasan da
abinda ake kyauta Alhaji Ali biya ban shi
akira duniya tilaki ya Allah
gafara ce ta rage mai shi kau baya yi Allah ke wannan
Allah ke mana gafara tare da mu da shi
Alhaji Ali Mai Burodi Isa mai halin Allah ramma ne
malam
Abdu
kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu banzo
ah
uban Muhammad Rabi uban Muhammad Lahim uban gidan Alhaji babba mai goge
wai ga yama dun ma sada dan ne su
ya dan ma sada
kaga shi bai iya tsahi ba kuma ɗan yanke yanke shi duka baya yi
ba ruwan shi
kafa kin buwa sangarbi Alhaji Ali Mai Burodi
mai halin Allah ran mama da Abdu dan Hassan da Usaini kan Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida gwarzo
ubangiji kawo kasuwa baba yayi burodi a saida duka ya biya mun maka
amin saboda Isa da Musa da Yakubu da Haruna in ga biya maka baka ji kuma Isa dan daga sai mai rali kyauta albarkar Muhammad Rabi albarkar Muhammad Dahiru kana jin kuka na an ka biya ba Alhaji Salu Gambara maka koko ka bashi mota kyauta in ka bashi mota kyauta di kuma ka sai mun mashin albarkar Hassan da Usaini
to kaji Alhaji Ali uban gidan Alhaji babba
na Halilu dan wani
yarinya
na Halilu dan wani yarinya mai bahaushen goge wakilin roƙo Aduna aiko da gaisuwa Alhaji babba
sana ambatai sarkin tasha Mala Hamza ya bar riga kyauta kuma azka biyu irin mai tsadan nan
Alhaji Hamza dan Umar mai magama hudu dan Alhaji Abdu mai kama da Umar sanda
Alhaji Ali nayi kiranka sarkin gunki Allah ji kanshi abinda yasa na yaka na sai Allah ji kanshi yana nan da ran shi abinda yake yi dai na jin kanshi
masha Allah
kawai ji kanshi kuma ya raga mai
duk musulmi yana son gafara Alhaji Abdu dan bargo da sarkin gunki sahu na karana rana kyakkyawan
Alhaji Ali na kiranka sai Alhaji yaron inna
kaji mamai kakali ma Alhaji Abdu yaron inna
Alhaji Ali na kiranka sai sarkin kofa
mun fa mai mutuwan nan yabo da magajin Muhammad a cikin da kudi mai gaura ka uban da bari da Allah ya gabarta masa
sarkin kofa mai rai ya bai riga kawai
Adamu salamu kakan da kai Adamu dan dukku Alhaji Adamu dan dukku sarkin kofa ne yanzu
Alhaji nana sarkin gunki mai ci yanzu ya bai riga ya kuma bai riga ya bai riga ya kuma bai riga ya kara mai riga ya kuma bai riga kai kunjiri gunan babu iyaka
Alhaji Abdul Sarkin gunki Alhaji Abdul Sarkin gunki kai ka boje kan mai kiran yaki
ta jiya kalana rana
Alhaji Sarkin Shanu Muhammadu Mamudu Alhaji Sarkin Shanu Muhammadu Mamudu
Alhaji Alim mai burodi uban mamman Rabi'u uban mamman Tsahiru
kai ka Alhaji Salu gambara dan mamman
wane mutu wane mutu
inji mutuwa
wane mutu
inji mutuwa
duniya ba talago ba haka ma lahira
ai ko lahira wala ko ake ba kashi ku je magani da maganin makareci Alhaji Salu gambara dan mamman yau da kullun ke sa amari amari ta duka gidan
Alhaji Fazarto
Alhaji Ibrahim
kana gani aka dinke kafa
Alhaji Fazarto
na ku ceri Musa dan gujiya
dan Alhaji Adamu
na godewa ba wa kurmi
na bu dan Ibrahim karban alka sai an zaba Ibrahim dan Ibrahim
shi ko Ibrahim dan kama sho ne
sun a duniya kira jama'a Allah ai ba ka masho da kudi baka
sarkin tasha ku ceri barena arziki
ba batir kenan Allah ya gabata mala
magaji damu Allah ya ji kanki amin
daki dan mai riga
magaji mai ruwa na gode mai
dan sarkin noma ta kuɗi kan mai riga
na godiya dan dogo
Allah ya gafarta mashi
Allah ya kan mota ya mutu
amin
mai gero na gode kwarai dan kaka na gode ma
Yakubu kenan
dan Juma na gode ma
abu sunan
kai ma Alhaji ban raina ba
kira duniya
dan bako na gode ma
ina
kuma dan Isa mijin Mursada
kai ne auto da kai
ka da na awakai na gode kwarai
jika mai ta ina sarki don ma ta kuji kan mai jika
labari ne da ya fito daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tingan Makeri jihar Niger Nigeria
Masha Allah
yawa to yace baba wai wani labari ne na limami da manajan Nepa ka san Nepa baba
ni na san Nepa kuwa masu hotel da
kai yawa wato wato in ka je Nigeria idan ka ji yara sun ce of Nepa me kenan
an dawo da wuta ce din
kuma a Ghana muka ce musu ECG
to yace labarin liban ne da manajan Nepa baba wai wani manajan Nepa ne yake halatta wani masallacin unguwarsu to domin gabatar da sallolin jami'i musamman sallar azfa idan aka kammala sallar jami'in sai limamin ya rika waigowa yana addu'a jama'a na amsawa a ce amin yadda aka saba ko
haka
to wai sai liman din yana addu'a wata ran shi manajan Nepa ya je
Nepa da dan gibe
sai ce Allah ya sa mu cika da imani jama'a suka ce amin ko
amin
Allah ya kyautata karshen mu jama'a suka ce amin
amin
yace Allah ya gafarta mana jama'a suka ce amin
amin
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin
amin
Allah ya sa mu aikata gaskiya mu tashi a cikin gaskiya jama'a suka ce amin
amin sun amin
sai mallan yace Allah ya sa kowa daga cikin mu ya tashi da aikin da yake yi a ranar lahira
to
wai Allah ya sa kowa a cikin mu ya tashi da aikin da yake yi aiki
ko Allah
a wannan aikin da yake yi a lahira sai da mallan ne fa ana tuwa ne ko ana sai mallan da ya ji wannan addu'a gulum ya tashi ya ce ba amin ba ba amin ba ba amin ba
to gaskiya su da wuta ko za su gani ke dai
zan zama yan wuta ke na ko
to sai hankali ne ka rada ba abin maka gaskiya da gaskiya ai
ma shi da malama Ahmed Ahmed Usman tun ga makeri ya sa abin ne yasa ya ce manajan Nepa
ko da yake mu ma makirai idan aka ce mutaji da aiki da mu ma ba za mu ce abin ba
to sai a da malama sai a hankali
gaskiya
to baba idan malama ya ce to Allah ya sa in aka tashi a tashi da aikin jarida fa
to ba laifi ai aiki tsaye gubi ke da shi da sauki a baka tashi da wuta abinda ake guda a wannan ranar Baba Yakubu Bakeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wa ya san gobban da Allah in ko ka san mu ganta. Wa ya san gobban da Allah. Wa ya san gobban da Allah an ya san mu ganta. Da dai ya san mu ganci. Sai ka tarin yau kana da hali sai ka tarin gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka dan ka suwa ka gane ka tarin yau yana cinici gobe ba cinici to duka Allah ya gane wannan san gobe banda Allah sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarin gobe ba sarauta Nagiru ainihin yi ba Allah ina da wannan sai ka tarin yau kana da halin lafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wani ainihin ka ba Allah ina da wannan ba Allah isan da wannan In ko ka sani mu ganka to Allah idana wannan saka Allah isanni wannan ba ya san gobe banda Allah abin da jarzon ya koyi ba mai isa ya gane sai ne in yi mun mu gane sharadin kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi san gobban da Allah sai ka tarin yau kana da kuɗi sai ka tarin gobe babu abu Allah ina da wannan sai ka tarin yau ko babu ahu sai ka tarin gobe kai mota ka tarin gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sunan Allah ya gane wannan ai san gobban da Allah ya uwa jama'a nai la da bi gare ku dan rama na rasul mai sarauta Sarkin da ba ka mulki, ‘yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da rana, ‘yan wanda ya ka shuka hairi. ‘Ya’yanka za su samu, matanka za su samu, jikoki su zo su tadda, tattaɓa kunne su zo su tadda. Sara yi ɗan mutunci. Don Allah kar mu shuka sharri Don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani ka magani sharri kun ga ka magani sharri kun ga kar ku yi sharri bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi dan uwa mu shuka sharri ba ya san gobe banda Allah dan uwa mu shuka hayiri kan mu shuka sharri sharri mai da magani magani sharri ka ga karmu shi mu kunna hayiri wa ya san gobe banda Allah kun da shi ne ya gane wannan kuma shi kan ya san abun sa ikon sai a wadata haka nan ko ina akwai ki